baby, do the mumble like a crazy nigga. Mumble like a crazy, mumble, 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 mumble.
Ba ding da 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 Make it drop, honey. like a drop, honey. Make it drop, honey.